takaita cewa ai na alusunna mana babu tilas a adili Allah ta'ala ya ce babu tilas a cikin adini
adalci ya bayyana daga kuskure abinda ake nufi da shi shine
idan aka ci kasar kafin ci mutanensa suna da zabi sakanin musulunci ko ku kasance a cikin kafilci alhalin kuna bayar da jizya madadin zaman lafiya a kalkashin kasar musulmi ya madadin fitar da zakan da aka dora wa musulmi babu sabani tsakanin ayar da halacin jihadi wanda ya kasance babban dalilin yaduwar musulunci takaitaccen ra'ayi na annus sunnah.